only purchased by Hamato.
Minna kanga ma pyo ba ne. Ga we go ma to ba ne. Minna jaw de tsu ne.